بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد the graduates distinguished invited guests imams teachers and other members of Ar-Rahma International Islamic Center, representatives of Qatar Charity Office in Nigeria, members of the Board of Trustees of this great organization, parents, pressmen, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permit me to express my profound gratification to be part of this historic event, not only as a low-key witness, but as someone whom the organizers found worthy of giving my own humble quota to make the event more colorful and spiritual. My fellow Muslim brothers and sisters, as the MC mentioned, I would like to seek your permission to deliver my speech in a mixed court. I speak Hausa as my mother's tongue, and I teach Arabic in the university, while I speak English as the Nigerian national language. So it is always very difficult to make a choice of the language to use in formal gatherings like this. Whereas I initially jotted my points in Arabic, and I had the intention to mention them and maybe roughly translate the message into either Hausa or English. So I apologize for this strange nature of my linguistic background. Yangwa masu albarka, babu shakka abun farin ciki ne mu samu kanmu a cikin irin wannan taro na taya ƴan uwanmu musulmi cikin ɗaliban wannan makaranta murnar saukar karatun Alƙur'ani da suka yi. Alƙur'ani mai girma littafi ne na shari'a da Allah Maɗaukakin Sarki ya aiko gare mu, kuma littafi ne wanda wato duk wanda ya samu falalar karanta shi babu shakka ya cancanta a taya shi murna da shi da iyayensa. Malam mai gabatarwa ya ambaci baitocin littafin Ash-Shatibiyya, wadanda a ciki malamin ya narke wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk da yake malamai suna da tattaunawa akan inganci ko rashin ingancinsa, game da cewa hatta iyayen makarantun Alkur'ani ranar Alkiyama za a ba su wani mukami na musamman. They will be recognized in the hereafter as parents of someone who has read the Quran. Yani sayyitimu al-i'tiraf wa tatwij al-aba al-walidain lil-liqari al-Quran yawm al-Qiyama. Fahada akid yu'akkidu ahmiyata thalik, cewa wanda ma ba shi yayi aikin ba, wadanda suka haife shi shi ma yana da wata martaba. To ina kuma ga su as-safwatul mala, ahlul lahi was-safwatul mala alladhina sayuqalu lahum ikra wartaqi fa inna maqamak inda akhiri ayatin tatluha. Makarantun Alqur'ani sune mafiya kusanci ga Allah ranar Alkiyama, za a ba su command cewa su karanta alqur'ani kowa iya karfin tilawarsa iya karfin mukamin sa da kusancin sa da Allah ubangiji madaukakin sarki ubangiji Allah ya sa mu a danshin su Allah ya sa mu na cikin wadanda za mu tsira of course babu wanda yake da doubt babu wanda yake da shakka akan cewa qur'ani is a light is a source of guidance to the mankind. Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the Quran to our beloved prophet to be a manual that will guide our activities in this life. Allah ya aiko wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani dan ya zama mana wato abin kallo dan mu samu shari'a a wakan abin da ya shafi rayuwar mu da makoman mu ranar al-kiyama. Babu wanda yake da wato shakka akan wannan. Da haka zamu ga ayoyi da yawa a cikin Al-Qur'ani mai girma sun bayyana haka kamar fadin Allah madaukakin sarki a ƙarshen suratul shura wa kadhalika auhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasirul umur. Roughly translated as and thus we have revealed to you an inspiration of our command. You did not know what is the book or what is faith, but we have made it a light by which we guide home we will of our servants. And indeed Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are a guide to the straight path. Allah yake cewa irin yadda muka yi ma annabawa da suka rigaye ka wahayi kuma haka kai ma muka aiko maka da wannan wahayi kafin wannan wahayin anta lan takum ala ilm, baka san menene lissafi ba, baka da sabiqu ilm, baka san menene wato shari'a ba. Allah ya ce amma mun sanya wannan alqur'ani ya zama haske, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, mun sanya shi ya zama haske kuma muna shiryatar da waɗanda muka so daga cikin bayanmu su bi wannan hasken. Kuma kai ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai shiryatarwa ne zuwa ga tafarki madaidaici. Hakanan a cikin suratul an'am wani bangare na wata aya da Allah yake cewa aya da Allah yake cewa man kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi fil nas yamshi bihi fil nas. Allah yace man kana maitan, and is one who was dead. Idan mutum ba shi da imani bai san shari'a Allah ba, bai da bambanci tsakanin shi da wanda yake mara rai, bai da bambanci da gawa. Da haka Allah ya ce awa man kana maitan, and is one who was dead, and we gave him life and made for him light, fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi, yana yawo da hasken. Alqur'ani shine hasken da ke bayar da wannan dama mutum ya wayi gari cikin haske na imani da haske na shari'a da haske na sanin ya kamata game da abin da zai aikata. Hakanan a wani bangare na wata aya a cikin suratul a'raf fadin Allah fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah, so those who believed in it they gave it and supported it and followed the light that it was revealed with. Allah ya ce waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka girmama addinin sa da shari'arsa kuma suka bi hasken da aka aiko masa da shi, waɗannan ayoyi da ire-irensu suna tabbatar da cewa lalle alqur'ani is of course a light, a direction and a manual for the mankind. Shari'a ne haske ne, abun koyi ne wato ga dukkanin dan adam. A cikin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada wa sahabbai, yake cewa yushaku an yurfa'a hadhan nur wal huda, that the religious guidance is about to be taken away. Annabi ya ce wa sahabbai, an kusa wata rana a waye gari wannan haske da wannan shiriya zai tafi ya bar mutane. Bayan suna cikin shiriya za su waye gari sun yi losing direction, za su waye gari a cikin wato imuwa, a cikin crisis of direction. So one sahabi by name Zaid ibn Labid was shocked. So he now asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, oh ya messenger of Allah, how will the religious guidance be taken away when we have the Quran in our midst? We read it and we teach our children the Quran. Yace ya zai a ce an waye gari babu wannan haske, bayan alqur'ani yana tsakaninmu muna karanta shi, naqra'uhu wa nu'allimuhu abna'ana. Fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama, thaqilatka ummuka ya zaid in kuntu la araka min afqahi ahli al-madina. Nabi yace mishi, haba zaid, I used to think that you are among the most intelligent people among the people of Medina. Aina dauka kana cikin mutane masu zurfin hankali da zurfin tunani, ashe zurfin hankalinka bai kai yadda nake rating dinka ba. So the Prophet now get a comparison that look at the Jews and the Christians. They have their books among them, that is the Old and the New Testament respectively. Cewa jibi Kristoci, jibi Yahudawa, dukkaninsu suna da littattafai da Allah ya aiko wa annabawansu tare da su. Amma lokacin da suka daina aiki da littafin, suka koma suna aiki da son zuciyarsu, sai littafin ya zama kamar babu shi a tsakaninsu. So the Prophet now is saying that lokaci zai yi wanda musulmi za su wayi gari, za su aje alqur'ani a gefe guda, su kama aiki da wani abu can daban. At that time, the guidance, the spiritual guidance that the Quran has brought will be taken away from their midst, and they will lose their direction, and they will become very confused and misguided, and they will be misguided. يعني سيكون هناك وقت زمان يأتي والناس يذلون يتركون القرآن وهديه وتعاليمه ويتمسكون بشيء غيره، وفي هذه الساعة يضطرون إلى أن يكونوا على غير هدي من أمره. زاي ونلوك تشيد متاني لا سوى يجري زا سدين أي كده القرآن زا سدين أي كده الشريعة سا زا سفيفي تونا أبا أكن شريعة القرآن ألوك تنسي سزما كسن شو القرآن أذا كان كانون سبازي مسا أنفاني با زا سوى يجري با سدى شريعة لتكي تاردس. So idan muka kalli wannan hadithin, abin da zai nuna mana shine cewa za mu samu shari'a daga alqur'ani ne matukan mun ci gaba da karanta shi, muna aiki da shi, kada ya zama tsakanin mu da shi sai dai karantawa, sai dai hadda cewa, sai celebrating cewa ƴaƴan mu sun haddace. Whereas when it comes to the practice of the religion, we don't take it seriously, we prefer some other doctrines and other rules and regulations that contradict those of the Quran. At that point, we will not be guided by the Quran, we will be misguided. A lokacin da zamu yi watsi da alqur'ani ya zama ba ma bin shari'ar sa, to ba za mu samu wannan haske ba. Ranar alkiyama, Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai reporting al'umma daga cikin al'ummarsa wanda suka sami irin wannan misguidance. Wa qala rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, And the prophet, the messenger says, "Oh my Lord, some of my followers has left the Quran behind them." Rana al-kiyama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo wannan wato kara a gaban Allah madaukakin sarki cewa ga wasu cikin al'ummata wadanda suka yi watsi da alqur'ani a bayan su. Su malamai sun yi kokarin su classifying wato abubuwan da za a iya listing as being leaving the Quran behind. One of them is mutumin da ya daina karanta alqur'ani, mutumin da baya karantawa. Sawa'un ya haddace ko ya iya karantawa ko ya haddace wani portion daga alqur'ani, amma dai bai dauki karanta alqur'ani a matsayin daily routine, daily activity. You are supposed to read at least 10 verses. That is the least you can do in a single day, to read 10 verses. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai iya karanta aya 10 cikin alqur'ani a rana, to wannan yana cikin mutanen da basu san abin da ya kawo su duniya ba. That person doesn't know what he is doing in this life. Duk mutumin da rana zata fito ta fadi 24 hours and you did not read at least 10 verses of the glorious Quran, that means you don't know what you are doing in this life. You are astray. Anta shakhsun la tadri ma taf'alu fid dunya. So yana daga cikin wato form of leaving the Quran behind you when you do not recite it. That is one. Then wanda ya iya amma baya koya ma kowa. Instead of yanzama daya daga cikin mafiya alkhairin mutane, fa inna rasul yaqul khayrukum man ta'allama alquran wa 'allama. Mafi alkhairin cikin ku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma yake koyar da shi. Da sai mutum ya zama ya koyi alqur'ani amma baya koya ma kowa, so wannan shi ma yana daga cikin form of leaving the Quran behind you. Then mafi muni game da wannan shine mutumin da baya aiki da hukuncin alqur'ani, wanda za a gaya mishi cewa ga abinda Allah ya ce zai ce ba zai yi ba, wanda ya san ga abinda Allah ya faɗa game da hukuncin wani abu, but he will do otherwise. Wannan ya fi kowa shiga cikin haɗari, domin shi watakila ranar alkiyama ka gan shi a sahu na gaba na waɗanda Allah madaukakin sarki zai musu azaba. Yana daga cikin da za a yi musu azaba a sahu na gaba shine wanda baya aiki da iliminsa. And Quran is the primary source of knowledge in Islamic sciences. So when you are knowledgeable in it, but you don't observe the teachings and comments of the Quran, you are in serious trouble. Allah Ubangiji ya gafarta mana. Yan uwa masu albarka, ban so in cika ku da dogon surutu. Ina so mu fahimci cewa wato shi Qur'ani alaƙar shi da musulmi ana so ta zama ne alaƙa ta 247, that you are always referring back to Quran to seek guidance, to seek knowledge, to understand the message of the Allah, message of your Lord, and to allow it to give you the direction in your life. Ana so kodi yaushe mutum musulmi ya zama ya sa alqur'ani gaba shine abun koyinsa, shine limaminsa, shi zai gaya maka yaya zaka gudanar da rayuwarka, shi zai gaya maka don and don'ts in this life. To idan mutum yi haka ya samu tsira. We are all aware of the history of the first generation of this ummah. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam started his duty as the last messenger of Allah, he met the people of Mecca in this area. Ya samu mutanen Makka suna cikin rudani, ya ishuna hayata jahlin wa kufrin wa shirk, suna bautar gumaka, suna cutar junansu, suna yi wa junansu mummunan ayyuka, kisa da shan giya da dukkanin wani atrocity ya zama norm a cikinsu. Amma waɗanda suka anshi shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo suka bi, in less than 25 years, that is shekarun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a Makkah 13 and another 10 years in Medina, that is 23 years. A cikin wannan shekarun suka canza ga baki daya kamar ba su ba, suka zama mutane waɗanda suke model a cikin kyakkyawan hali, a cikin nagarta, a cikin kyan addini da ɗabi'ar su. Bayan suna wasu mutane waɗanda ba a kalle su ma a matsayin mutanen da za a ambata ba, so haka ake so mutum ya sa Qur'ani a matsayin guide ɗinsa, sai kaga cewa cikin lokaci kankani you have changed to the better, ka samu canjin rayuwa zuwa abu mafi alkhairi. That is why I am so happy when our children were presenting here some of the teachings that they were taught by their teachers. Definitely we have to commend these teachers for a well done job. Asamu yara kanana haka suna iya furta yaren Larabci, suna iya fahimtar abin da suke yi. Hadha yubashshiru bi mustaqbalin raqi, yana nuna mana cewa lalle wannan al'umma tana da future mai kyau. So I want to encourage the teachers of our children here to continue in this way, su ci gaba da irin wannan kyakkyawan aikin na cusa alkhairi a cikin zukatan yaran. Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi. Waɗanda ke tsaye akan kula da wannan cibiya, sawa'un tun daga management da sauran al'umma da kuma waɗanda suke contributing in one way or the other, su ga cewa wannan aiki na alkhairi ya ci gaba da tabbata, muna adda Allah Maɗaukakin Sarki ya cika musu ladansu, Allah kuma ya ƙara musu ƙwarin gwiwa akan ci gaba da wannan aiki na alkhairi da suke. May Allah continue to guide us to the right path, and may Allah continue to give us the strength to be obedient to His commandments. Babu shakka wannan abin alkhairi ne, ina bakowa fatan alkhairi, kuma ina godiya ga ƴan uwa su Malam Abubakar da Imam waɗanda suka bani damar in zo na gamu da waɗannan fuskoki masu alkhairi, kuma na yi witness wannan very wonderful event. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them with Jannah al-Firdaus. Yadda Allah ya haɗa fuskokin mu anan, Allah Ubangiji ya haɗa fuskokin mu a cikin rahamarsa, a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakallahu khairan.